نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسين 46 فلتاف الأدب المفرد مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري زامو تجابة دكارتو دغ حديثنا 245 إن شاء الله تعالى وأن درسي ينا كرنت دمو سوكين الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمتاني manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da saukin al'amari ga mutane hadathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fubayl bin Ghazwan al-Layth bin Abi Sulaym an Tawus ibn Kaysan an Abdullah ibn Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yace manzon Allah yace allimu ku karantar wa yassiru kuma ku sassauta wajen karantarwa wala tu'assiru kuma kada ku tsananta wa idza gabiba ahadukum kuma idan wani daga cikin ku ya fusata falyaskut sai ya shiru allimu wa yassiru annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbansa ku karantar da mutane kuma ku sassauta wajen karantarwa wala tu'assiru kuma kada ku tsananta wajen karantarwa wa idza gabiba ahadukum falyaskut idan wani daga cikin ku ya fusata idan hankalin wani ya tashi to yayi shiru wannan hadisin yana musnadul imami ahmad a mujalladi na farko shafi na 329 wato al-imamu ahmad ya rawaito hadisin nan abdullah ibn abbas yace sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin haka yana cewa wa idza gabiba ahadukum falyaskut wa idza gabiba ahadukum falyaskut idan wani daga cikin ku ya fusata to sai yayi shiru wannan hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisi na 375 akwai wata riwaya ta al-imam at-tabrani hadisin da na abdullah ibn abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa a wannan riwayar ta al-imam at-tabrani abdullah ibn abbas yace lamma nazalat suratul ahzab wato lokacin da Allah madaukake ya saukar da aya ta 45 zuwa 47 na suratul ahzab يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا عبد الله بن عباس يأتي لوكتين دا الله مدوككي سوكر دا ودن آيوي أكو غا النبي صلى الله عليه وسلم يا كي النبي إنا أرسلناك للمو أيكيك شاهدا كنا مشيدا ومبشرا كنا مي البشر غمتاني ونظيرا كنا مي غرغدي غريسو وداعيا إلى الله بإذنه كنا مي كرا زوا غا الله دا إذن الله سبحانه وتعالى وسراجا منيرا كما كنا زما فتلا مي حسكا الله كحسكا مد فتلر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبشر المؤمنين كما كان البشر غما سو إيماني بأن لهم من الله فضلا كبيرا kai albishirga wadanda suka yi imani da kai wadanda suka amshi kiranka kai musu albishir Allah ka samu ne kai musu albishi cewa wato wajen Allah suna da wata falala mai girman gaske a lokacin da Allah madaukaki ya saukar da wadannan ayoyi guda uku Abdullah ibn Abbas yace da a Rasulullah Aliyan wa Mu'aza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyiduna Ali ibn Abi Talib da kuma Mu'az ibn Jabal فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي مسو انطلقا كتفي دعوة قصر يمن فبشرا ودقي البشر غمتاني ويسرا قصصوتا وأزنك غمتاني ولا تعصرا كما كذا قصننت وأزنك فبند يساني مكوانا قائدة فإني أنزلت علي سبود الله سوكر من آيوي النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تامسو يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كرن ذاكي با كرن زوا غريك با كنا كرن زوا غ الله سبحانه وتعالى وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا wannan yana cikin littafin al-Imam at-Tabrani riwaya ta Abdullah ibn Abbas kuma wannan hadisin da muke karantawa al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari yana Kitabul Ilmi a farkon littafi babu ma kana an-nabiyyu yatakawwaluhum bil maw'iza hadisi na 69 yana Sahih Muslim Kitabul Jihad wa Siyar babun fil amri بالتيسير وترك التنفير اما با حديث عبد الله بن عباس با حديث ان الامام البخاري يكاو اتكن الجامع الصحيح دكما الامام مسلم روايه انس بن مالك شي. انس بن مالك شي ما يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زع الله يتي مصحبي يسروا ولا تعسروا كسسوتا وجن كرنتروا كدا كتسنتا وسكنوا ولا تنفروا كساوا متاني نطوا غمد الديني كدا كساوا متاني كامر الديني تين دذا سكدو إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونم مغنر منظر الله ينا ينتني كسحبي غباد ينسو باوي سيدنا علي بن أبي طالب دكوم معزد أنجاب الكويبا حديث أنس بن مالك ينا تبتر دكوا النبي صلى الله عليه وسلم ياي أمرني كدوكا سحبي su sassauta wajen karantarwa kada su tsananta su rika sawa mutane nutsuwa da addini kada su sawa mutane kyamar addini da gudun sa shine wala tunafiru ba tare da ya kawo kisa ba mutum na uku daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada labarin nan shine Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idza ba'asa ahadan min ashabihi fi ba'd amrihi duk sa'ilin da zai tura wani sahabi indai annabi sallallahu alaihi wasallam zai aiki wani sahabi cikin wani al'amari to fa sai ya masa wannan kashedi yana ce masa sahabbai gaba ɗayan su bashiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assir duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura sahabi sai ya masa wannan wato gargadi kaga wannan ya gwada baya ga cewa annabi ya gaya masa sahabbai su sassauta wajen karantarwa umuman sannan kuma duk sa'ilin da ya kira wani sahabi zai aike shi to sai ya mar wannan gargadi wato ina ma tuni game da abin da na gaya muku, ku zama masu albishir ga mutane, wala tunafiru, kada ku zama masu koran mutane, wa yassiru, ku sassauta wa'azinku ga mutane, wala tu'assiru, kada ku tsananta wa'azinku ga mutane. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabi ya tafi da'awa. To amma cikakken labari ya zo daga yaron Abu Musa al-Ash'ari, shine Abu Burda, ya fi shahara da wannan suna, Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari. Yace inna annabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu mu'azan ila al-Yaman, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Mu'az dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari ya tura su kasar Yaman su je su yi wa'azi. Wannan shine sako na farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'az dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari zuwa kasar Yaman. Fa qala, sai yace, yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira, ku sassauta kada ku tsananta, ku yi albishir ga mutane, kada ku zama masu koran mutane, wa tatawa'a wa la takhtalifa, kuma ku hada kawunan ku rika taimakon juna, kar ku saba ma juna, kar ku rika sabani, tunda dukkan su jakadun annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin yana sahihu Muslim, kitabul jihad, babun fil amri bit taysir wa tarki tanfir, hadisi na 1733. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki Mu'az dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari zuwa kasar Yaman kafin a tura sayyiduna Ali bin Abi Talib, bashira wa la tunaffira wa yassira wa la tu'assira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Wannan hadisin yana sahihu Muslim, kuma yana sahihu al-Bukhari, kitabul magazi, babu ba'si Abi Musa wa Mu'az bin Jabal ila al-Yaman qabla hajjatil wada', abin ya auku kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajjin sa na ban kwana. Wannan ya zo dab da ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbai wannan, yana hadisi na 3996, 3338. Al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a wurare da yawa, amma ya yi babi a kai ba'su Abi Musa wa Mu'az ila al-Yaman qabla hajjatil wada'i. Abu Burda, wato yaron Abu Musa al-Ash'ari, yace ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Musa wa Mu'az ibn Jabal ila al-Yaman, wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Abu Musa al-Ash'ari, shine mahaifin Abu Burda da kuma Mu'az dan Jabal, ya aike su zuwa kasar Yaman. Kala, yace wa ba'atha kullu wahidin minhuma ala mikhlafin, an tura kowane daga ciki, kowane ɗaya daga cikinsu ga yanki guda, saboda Yaman tana da yankuna guda biyu ne, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa cikin Fathul Bari, mujallal na 8 shafi na 61. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon ya aiki sahabi guda zuwa ƙasar Yaman domin da'awa, domin wa'azi, karantar da mutane, kira zuwa ga addini, sai ya raba Yaman gida biyu. Wa kanat jihatu Mu'az al-ulya ila sawbi adna, haka tura Mu'az dan Jabal ga ainihin saman kasar Yaman, Mu'az bin Jabal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi da awassa ya zama yana saman yankin kasar Yaman, wanda ya kunshi ainihin birnin Adan. Wa kana min amalihi al-janad wa lahu biha masjidun mashhurun ila al-yawm, wanda Ibn Hajar yake cewa har yanzu a zamanin sa kenan ana akwai masallacin Mu'az dan Jabal a wannan gurin, saboda tarihi wurin da ya fara zuwa. To kana jihatu Abi Musa, shi kuma Abu Musa al-Sharifa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ila sufla, kasar Yaman, shi Mu'az yana sama, shi kuma yana kasa. Abu Burda yace thumma qala, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike su kafin ya rabu da su, kamar yanda Abu Musa al-Ash'ari ya faɗa, kana idza ba'atha ahadan min asabihi fi ba'd amrihi qala lahu zalik, lokacin da za su rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira, ku sassauta wajen karantarwanku, kada ku tsananta, kuma ku yi albishir ga mutane, kada ku zama masu koran mutane. فانطلق كل واحد منهما الى عمله saboda ka sai kowanne ɗaya daga cikin su ya tafi ga aikin sa wa kana kullu wahidin minhuma idza sara fi ardihi kana qariban min sahibihi ya zama idan abu musa al-ash'ari yana cikin da'awa yana zagaye kasa har ya iso wani gari wanda yake kusa da garin da shi kuma abu musa al-ash'ari yake sai su yi kokarin haduwa saboda maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wato kowanne yana gabatar da da'awarsa amma ai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu shine tatawa'a wa la taktalifa ku zama masu taimakon juna ku zama masu hada kai kar ku saba ma juna saboda haka idan wannan ya taho garin da yake kusa da inda wancan yake sai su yi kokarin haduwa saboda tabbatar da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam su hadu su tattauna har ma kuma su taimaka ma juna da shawarwari sannan kowa ya tafi harkar da'awa kamar yadda manzon Allah ya musu umarni وكان كل واحد منهما إذا صار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به أهدا فسلم عليه سبدا وسير مزون الله صلى الله عليه وسلم وان شين أسلوب دعوة نا الصلف الصالح وان شين تار دعوة نا مزون الله وان شين تار دعوة صحبا النبي صلى الله عليه وسلم وان شين تار دعوة نتابعي دما لما سنة دسكزو أفرقو umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ma ka samu hadisin yana sahihul bukhari wurare da yawa yana sahihu muslim littafan hadisai gaba daya sun tabbatar hadisin ba mutum da ya ruwaito shi ba ga wanda muka karanta hadisin abdullah ibn abbas akwai hadisin anas ibn malik ga hadisin abu burda yaron abu musa al-ash'ari don haka yasa al-imam ash-shatibi al-litafin al-i'tisam yana mujallad na farko shafi na 394 yana magana akan salon wa'azi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo hadisin nan a matsayin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga sahabbai duk sa'irin da manzon Allah zai tura mai wa'azi sai ya faɗa mar wannan ka'ida wannan hadisi wato kalura al-imam al-bukhari ya kawo hadisin nan saboda karantar da mu saukin halin manzon Allah kuma abin da ya bar al'ummar sa akai kenan don haka duk sa'ilin da wani ma zai tafi ya wakilce shi wajen kiran mutane to sai fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar tuni game da wannan wasiya da yake masa sahabbansa akwai tabi'i da ake kiransa Umayr bin Ishaq al-Qurashi wani tabi'i ne Umayr bin Ishaq al-Qurashi yace adraktu min ashabi rasulillah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah ya nufa na haɗu da su waɗanda na iya haɗuwa da su na gansu muka zauna na yi karatu gaban su aksara mimman sabaqani minhu wato inda za ka tara sahabbai mafi yawa na gansu in ji wannan tabi'i lalle ko ya yi babban rabo ya ce mafi yawan sahabbai Allah ya bani damar ganinsu fama ra'aitu qauman ina gaya muku in ji wannan tabi'i yace ina gaya muku ban taba ganin mutane aisara siratan waɗanda suka fi saukin mu'amala wala aqalla tashdida minhum waɗanda ba sa tsanantawa wajen wa'azi ba fiye da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka kaga wannan tabi'i ya tabbatar da cewa sahabbai sun yi aiki da umarnin manzon Allah yace bai taba ganin mutane dake da saukin sha'ani babu tsanantawa cikin karantarwansu ba fiye da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin sunanu darimi bayanin wannan malamin yana cikin sunanu darimi yana kitabu karahiyatul futiya hadisin 126 da kitabul musannaf na ibnu abi shayba kitabuz zuhudi haka nan at-tabaqatul kubra na ibnu sa'ad hadisi na 910 wanda tabi'i ne yake ba mu bayani game da yanda siffan wa'azin sahabban manzon Allah ya kasance to wannan hadisi kamar yadda muka kawo riwayar Abu Musa al-Ash'ari tana sahihu Muslim saboda haka yasa al-Imam an-Nawawi ya sharhi hadisin yana juz'i na 12 shafi na 41 yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'az dan Jabal da Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhuma yassira wa la tu'assira ku sassauta wajen wa'azi kada ku tsananta وبشرا ولا تنفرا كزوما سو البشر ga mutane kada ku zama masu koransu وتطاوأ ولا تختلف ku rika hada kai ku rika taimakon juna kada ku rika saba ma juna hadisin Anas fa wanda shi ma mutafaqun alai hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sahabbai gaba dayan su yassiru wa la tu'assiru ku sassauta wajen karantarwa kada ku tsananta wasakkinu wa la tunaffiru ku rika sawa mutane nutsuwa kar ku sawa mutane shakka wanda za ta kore su daga addini don haka sai al-imamu nawawi ya ce inna ma jama'a hadhihi al-alfaz bayna ash-shay'i wa diddihi in kalura idan da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yassira kawai magana ta isa domin idan aka ce maka ka sassauta ai ana nufin karka tsananta idan kuma aka ce ka tsananta fa ai ana nufin karka sassauta me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada biyu ku sassauta kar ku tsananta me yasa ya hada su wanda inda ya ce ku sassauta kurum da ya wadatar al-imamu nabawi ya ce li'annahu qad yaf'aluhu ma fi waqtaini falaw iktasara ala yassiru la sadaqa dhalika ala man yassarahu marra aw marratin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sassauta kawai yayin shuru to tana yiwa ka dauka akwai wani lokacin da ba a tsanantawa ta wajen wa'azin saboda haka sai manzo Allah ya kawo kowanne bi ma'ana kowanne da irin mahallinsa wa asara fi mu'zamil halat fa innahu qala wala tu'assir in tafatta asir fi jami'il ahwali min jami'i wujuhihi wa hadha huwa al matlub wa kadha yuqalu fi yassira wala tunafira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'az dan jabal da Abu Musa al-Ash'ari ya tabbatar musu da wannan umarnin da ya kamar yanda yazo cikin hadisin Anas bin Malik yana cewa ku zama masu hada kawunan ku kar ku zama wato masu saba wa juna ku kasance masu hada kawuna masu taimakon juna kar ku zama masu saba ma juna da inda mutane za su ga ku kanku musulman kawunan ku ba su hadu ba bare har ku iya kiran wani zuwa ga addinin Allah subhanahu wata'ala don haka al-imamu nawawi yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sassauta sai yace kada ku tsananta taukidi ne akan ba a son a samu tsanantawa har abada a hanyar wa'azi domin da ya ce ku sassauta yayin shuru tana yiwa ka dauka ko za a samu tsanantawa a wani lokaci la ku sassauta kada kuma ku tsananta wato an riga an san ka fahimta amma bari a jaddada maka Allah bai son a tsananta ta harkan wa'azi don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abinda duk zai sa malami wato ya fada wanda zai sa mai sauraron sa ya gudu ya daina wato ya rika kyamar addinin Allah don haka al-imamu nawawi yace abinda ake so ga mai da'awa al-amru bit-tabshir bi fadlillah ana umurni gare shi ya zama mai al-bishir za a samu falalan Allah wa azimi sawabihi Allah yana da lada mai yawa Allah mai yawan gafara جزيل عطائه وسعة رحمته الله مدوكي ينا درهما ميال وتركومي والنهي عن التنفير بذكر التخويف كريا ذا مدوة عظم تنشين صورة تد متانيق مدى مكومة وأنواع الوعيد المحبى من غير ضمها إلى التبشير وانن بطار القرآن بني قبالا دون حكا إنك دو بطار ما القرآن باما يندى النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تد مكويبا ba wai karantarwar da manzon Allah ya masa sahabbai yanda za su yi wa'azi ba in ka dubi tsarin alqur'ani Allah madaukaki bai taba kawo tsanani a wuri guda kawai ba sai ya hada da sauki idan yana bayani game da kansa in ka dubi sifofin Allah subhanahu wata'ala misali a suratul maida aya ta 98 Allah subhanahu wata'ala yace i'lamu anna Allah shadidul iqabi ayar ba ta tsaya haka ba sai da ya ce wa anna allaha gafurur rahim Allah ba zai tsaya akan anna allaha shadidul iqab sai shuru la ba tsoratar da kai kawai ake ba a kwadaitar da kai kuma rahamar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai Allah ya hada kuma ka lura da yanda Allah ya fara maganar ya ce ilamu kusani wato sifa ce ta Allah ba a danganta tsanani ga Allah kawai sai an hada da sauki idan ka danganta tsanani ga Allah kai shiru a ka'idar malaman tauhidi kai laifi ba a danganta tsanani ga Allah subhanahu wa ta'ala sai an hada da sauki اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم سوره الانعام ايه 165 كما فا yace inna allaha sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim a suratul a'raf aya ta 167 inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim duk sa'ilin da Allah ya kawo tsanani ko ya bayyana wata siffa ta shi ta yin uquba lasari'ul iqabi to sai nan da nan Allah madaukake ya ce wa innahu laghafurur rahim don haka yasa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala babu yadda za a yi kaware wata suna daga cikin sunayen mai tsanani dole sai ka hada da ɗaya siffa ɗin don haka yasa malaman tauhidi suke tsawatarwa ba a cewa al-muzillu Allah ne kaskantawa la sai dai a hada ar-rafi'ul muzillu amma in ka raba su kai laifi saboda in ka raba ka ce al-muzillu Allah ne kaskantawa ne kana kyamatarwa mutane al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ka hada su kamar yadda Allah madaukake yake hada waɗannan sifofi nashi a cikin alqur'ani in ka duba bayanin ibn al-qayyim al-jawziya a littafin bada'i'ul fawaid mujallal na farko shafi na 159 da littafin ibn al-usaymin wanda ya rubuta akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala al-qawa'id al-musla shafi na 27 zuwa 38 al-imam an-nawawi yace wa fihi ta'alifu man qaruba islamuhu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da malamai waɗanda za su tafi wa'azi su zama masu jan hankalin waɗanda mutanen da ake ganin wato musuluncin su bayyini sa ba waɗanda don idan har kaga kana wa'azi kafiri na sauraro to akwai alamar zai karba addinin kaga albishir zaka yi tai masa karka kawo tsanantawa tarku tashdidi alaihi وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف بهم يارو اذا ذا اكرنتد دشي با اتسننتاوا يارو با اتسننتاوا كو لوكاتين دا يكسن بلغا يزما ان ياي ميسن صلاه دا سوران سو انا تسننتاوا لا اريكا بين شي ا هانكلي كمر ياندا مالامي سوكي تساراوا kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu domin in ka fara umurtan yaro da sallah yana shekara 7 kaga 8 9 10 ya riga ya saba don haka yasa ma da zaran ya bari manzon Allah ya ce ka dake shi amma idan ba kamar umurnin mu ba sai da ya kai 10 to ka sassauta kar ka tsananta domin laifinka ne annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dubi tsarin karantarwansa babu tsanani hatta yara wajen tarbiyyansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara shi ne wato ana bin matakai qalilan fa qalila ana bi yatadarrajuna fi anwa'i ta'a ga wanda ya musulunta ba a tsananta mishi ana sassauta mishi waqad kanat umurul islam fi taklif ala tadrij al-imam an-nawawi yace don haka shi musulunci gaba dayansa yanda ma Allah ya saukar da shi ba rana guda bane shekara 23 ne sahabbai ma waɗanda Allah ya tsara halittar su ta dace da zamanin manzon Allah sai da aka dau shekara 23 ana bi da su to bare mu a yanzu don haka yake sa tsarin musulunci an bi shi ne mataki mataki a hankali wa mata asrat alaihi aw shaka Allah yadkhula fiha duk sa'ilin da ya zama ana tsananta ma kafiri to ba zai musulunta ba wa in dakhala aw shaka Allah yadum in ma ya shiga musuluncin to da wuya ya dawama zai bar musuluncin ba zai sha'awarsa ba saboda yanda ake tsananta wa fihi amrul wulati birrifqi wattifaqil mutasharikain fi wilayatin wa nahwiha wanda hadisin Abu Musa al-Ash'ari da kuma Mu'az ibn Jabal yana tabbatar mana ya kamata dukkan wani shugaba ya zama mai sauki mai sassauci domin waɗannan wakilan annabi sallallahu alaihi wasallam ne a ƙasar Yemen annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu ku sassauta kamar gwamnoninsa ne a lokacin ku sassauta kar ku tsananta ashe duk wanda ke rike da al'amarin shugabanci ya kamata ya zama mai sauki ga al'amarinsa wannan hadisin ya dauki sassa guda biyu da farko annabi sallallahu alaihi wasallam yace allimu wa yassiru wa la tu'assiru ku karantar ku sassauta wajen karantarwa kuma kada ku tsananta a ƙarshe fa wa idza ghabiba ahadukum falyaskut idan wani daga cikin ku ya fusata sai ya yi shiru wannan yana daga cikin nau'i na yanda ake jinyar bacin rai a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ma ranka ya baci, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani abu guda wanda in kayi za ka samu sauki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kabiba ahadukum falyaskut. Mun gabatar da bayanin nan cikin 40 hadis, wato na farko shine shiru, duk sa'ilin da ka ji ranka ya baci to yi maza ka rufe bakinka. Yanda shine hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yazo cikin al-adabul mufrad, yana sahihul jami'i saghir, hadisin 693 da kuma hadisin 427. Idan kana magana ranka ya baci to kai shiru, in ka ki shiru to abinda zai biyo baya bashi da kyau. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu wani ladabi daga cikin ladubba waɗanda za su taimake mu ta mu'amala da muke da jama'a. Na biyu wanda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya tabbatar ya samu nutsuwa. Nutsuwan nan tana kasancewa ta canza yanayi, domin idan ranka ya ɓaci a nan to inda za ka bar nan ɗin kana iya rabuwa da ɓacin rai, saboda shedanin yana gurin, in ka tashi daga wurin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ka da wannan ɓacin rai ɗin, saboda ka nisanci sababi na ɓacin rai ɗin. Ana cewa tagayyurul hali, shine canza halin da kake ciki. Don haka yasa ake cewa idan kana gida ne ranka ya ɓaci tsakaninka da iyali sai ka fita, fitan nan ka canza wuri, kana fita Allah subhanahu wa ta'ala zai raba ka da wannan wato wutan da shedan yake kokarin zubawa a zuciyarka. Akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza gabiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, idan wani daga cikin ku ya fusata yana tsaye to ya nemi guri ya zauna. Fa in zahaba anhu al-ghadab, to idan fushin ya rabu da shi falillahi alhamdu, wa illa in kuwa bai rabu da shi ba fa falyabtaji, ya kwanta. Idan ya kwanta kaga ya dada samun nutsuwa, ya dada canza yanayin da yake. Hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, kuma ya inganta yana sahihul jami'i saghir, hadisin 694. Magani na uku da yazo cikin hadisin manzon Allah shine yawaita zikirin Allah. Idan ran mutum ya baci, akwai mutumin da ke yawaita samun bacin rai, inda zai bi waɗannan matakai kamar guda biyar, Allah madaukaki zai raba shi da su, domin duka sun zo daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu. Na ukunsu shine yawaita zikirin Allah maimakon magana. Mutum ya yawaita zikirin Allah, saboda hadisin al-Haris al-Ash'ari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuhrizu nafsuhu min ash-shaytani illa bi dhikrillah, wato shi bawa kazalika al-abdu la yuhrizu nafsuhu min ash-shaytani illa bi dhikrillah, shi bawa bai samun tsaro maransa daga shedan. Inde kana son ka samu tsaro daga shedan to fa dole sai dai ta zikirin Allah, ba abinda zaka yi ka raba kanka da shedan in ba zikirin Allah ba. Kada zikirin Allah to Allah zai raba ka da shi, saboda haka yawaita zikirin Allah umuman yana raba mutum da shedan, khususan shine al-isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wanda ya samu hadisi da ke nuna falalansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu wannan zikirin albarka yana zama garkuwa ga mutum game da sharrin shedan. To ba al-isti'aza kawai ba, mutum yana iya kowane irin zikiri na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah zai raba shi da shedan a dalilin wannan ɓacin rai. Na hudu shine mutum ya yi ta ƙoƙarin hana kansa ɓacin rai ɗin. Karka ɗauka saboda kana zikirin Allah, shi kenan kawai za ka samu waraka game da ɓacin rai, sai kuma ka dage ka hana ranka ɗin, saboda akwai sharrin da ranka ne yake jawo maka ba shedan ba, akwai sharrin da shedan ne yake jawo maka, saboda sababin sharri abu biyu ne, da rai da shedan. Sau da yawa mutum zai zama shi ne sababin abun, amma yana jingina abin ga shedan. Saboda haka yasa aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Anas bin Malik, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna falalan dagewar ka hana ranka abin ɓacin rai ɗin, ka dage. Man kaffa gababahu kaffa Allahu anhu azabahu, manzo Allah ya ce wanda duk ya iya haɗiya fushinsa, ya iya dannewa, ya iya tsare fushinsa, to Allah zai tsare mar azabarsa a kiyama. in har ka iya kaga ashe babban aiki ne baya ga zikirin Allah don tana yiwa dalilin bacin rai din shedan ne kai kokarin hana kanka bacin wato wannan fushin don tana yiwa ba daga shedan bane daga sharrin dake cikin ranka ne akwai hadisin Abdullah ibn Umar shima wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kabama gaibahu walau sha'a an yumdiyahu amdahu wanda ya iya hadiye fushinsa inda ya ga dama da ya zartar inda ya ga dama da zai zartar amma sai ya iya hadiye wannan fushin tana yiwa danka ne ya saba maka tana yiwa iyalinka wani wanda yake kasa da kai kana da damar ka hore shi ko ka nuna mar fushi amma duk da haka ka hadiye fushin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati riba idan an tashi a filin hisabi sai Allah ya cika zuciyarka da yardansa duk wanda ya tashi da yardan Allah a filin hisabi makomansa aljanna ka iya hadiye fushinka kana da damar zaka hori mutun matarka ta bata mare kana da damar zaka iya sakinta ko ka mata duka ko wani abu amma duk da haka sai ka hadiye fushin saboda tunanin akwai wanda ya fi ka karfi shine Allah ko danka ya zama ya maka laifi ko wani na kasa da kai ka hadiye wannan fushin to Allah madaukaki zai cika zuciyarka a dalilin abin da ka aikata a filin hisabi da yardan shi wannan hadisin shi ma ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisin 176 akwai wata riwayar Abdullah ibn Umar ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min jur'atin a'zamu ajran indallah babu abin da zaka hadiye a rayuwarka na duniya ka hadiye wani abu wanda zaka samu lada mai yawa min jur'ati ghaibin kadhamaha abdun ibtiga a wajhi Allah babu abin da zaka hadiye ka samu lada wajen Allah fiye da fushi da ka hadiye kuma ba abin da yasa ka hadiye fushin sai dan ka fatan ka samu yardan Allah saboda tuna girman Allah saboda tuna yawan ladan da za a ba wanda ya hadiye fushi kawai shi da ka hadiye fushin ba dan an fi karfin ka ba ba dan an fi karfin ka ba kana da damar ka yi hukunci amma ka hadiye ne saboda Allah manzon Allah ya ce to ba abin da dan adam zai hadiye a rayuwarsa wanda ya fi daraja fiye da wannan hadisin yana sahihu sunan ibn majah hadisin 3377 akwai kuma hadisin sahal bin mu'azin an abihi anna rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kabama ghaiban wa huwa qadirun ala an yunfidahu wanda ya iya hadiye fushi yana iya zartar da fushin duk da haka ya iya hadiyewa da ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiki yawmal qiyama tun ba a shiga aljanna ba manzon Allah yace a filin hisabi halittun Allah suna gani mutane kaf suna gani Allah zai kira sunan shi idan ya kira sunan shi hatta yukhayyirahullahu min al-huril ayn ma sha'a sai a nuna marmatan aljanna a ce zabu wanda kake so baka ma shiga aljannan ba hadisin yana sahihu sunan at-tirmidhi hadisi na 6645 da kuma sahihu jami'i sagir hadisi na 6518 wanda duka hadisan in ka tattara suna karantar da mu suna fassara aya guda ta suratu Ali Imran aya ta 136 wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arbuha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin suwaye alladhina yunfiquna fis-sara'i wal dharra'i wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wanda ayar al-qur'ani ta tabbatar da wannan ana mana al-bishr da al-jannan da fadin ta ya kai sammai da kasa ba sama guda ba fadin aljanna ya kai sammai da kasa wanda an yi tanadi ga masu kiyaye dokokin Allah sai Allah ya siffanta su alladhina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra wadanda suke bada taimako da dukiyarsu a halin samu da halin rashi baka dauka sai kai wadata zaka taimaka Allah kana talauci zaka taimaka domin kowa yana samu rabo ne gurgurdan abin da ya aikata ka zauna tunanin sai kai arziki zaka taimaka da dukiyarka baka san yawan kwanakin da Allah ya diba ba ba wal kadhimin al ghaiba masu hadiye fushi wal afina anin nas masu yafe wa mutane Allah madaukake ce wallahu yuhibbul muhsinin nabiyar shine lizimtar addu'a bayan zikirin Allah kuma a lizimci addu'a yazo cikin hadisin Ammar ibn Yasir duk sa'ilin da yayi sallah sai yayi wata addu'a wani sahabi ke wani tabi'i ke tambayarsa yace kana rasulullahi yad'u bihi, saboda manzon Allah shi ma duk sallar da yasa yayi wannan addu'a, Allahumma bi ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimta al hayata khayran li wa tawaffani idha 'alim idha kanat al wafatu khayran li as'aluka khashyataka fil ghaibi wash-shahada wa kalimatal haqqi fil ghadabi war-ridha wa kalimatal haqqi fil ghadabi war-ridha wal qasda fil faqri wal ghina wa ladhatha an-nazar ila wajhika wash-shawqa ila liqa'ika wa a'udhu bika min barra'a mudirra wa la fitnatin mudilla allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan mahdiyyin. Wannan yana sunan Nasa'i, hadisin yana sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 301, wanda yake gwada cewa bacin rai yana daga ainihin manyan tarku da shaitan yake amfani da su ya halaka mutum. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai rike addu'a, ya rike addu'a game da bacin rai, Allah ka taimake ni koda na samu bacin rai, kalmar da za ta fita bakina ta zama ta gaskiya. Manzon Allah yake roƙon Allah, kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha, Allah ka taimake ni faɗan kalma ta gaskiya a lokacin da nake cikin ɓacin rai da kuma lokacin da hankalina yake kwance. Wannan ya nuna cewar addu'a ce muhimmiya, kuma fushi yana daga cikin wato abubuwan da shaitan ke amfani da su yaga cewa ya ɓatar da mutane. Allah ka tsare mu. Babi na 124, al-inbisatu ila an-nasi, saukin kai ga mutane. Al-inbisat shine at-tawassu', wan fitahul qalbi ila an-nasi, yana misali da saukin kai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga mutane. Wannan kamar yanda al-Imam al-Bukhari yayi babi a nan a kitabul adab al-mufrad, haka kuma a littafin sa al-Jami'ul Musnad as-Sahih wato Sahihul Bukhari, yana kitabul adab nan ma al-Imam al-Bukhari yayi babi game da saukin kai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace babul inbisatu ila an-nasi, yana Sahihul Bukhari, kamar yanda yasa a nan babul inbisatu ila an-nasi, wato babi game da saukin kai ga mutane. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عطاء بن يسار تابعيني قال يتي لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ناهد عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سنتي مسا اخبرني عن صفات رسول الله في التوراة كبان لاباري game da siffar manzon Allah da take cikin littafin at-Tawra, saboda Allah ya tabbatar da cewa ya saka siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin at-Tawra. Wannan tabi'in Ata ibn Yasar yake tambayan sahabi Abdullah ibn Amr, qala sai Abdullah ibn Amr fa qala, sai yace ajal, yace kwarai kuwa, wato kalmar ajal da kalmar na'am duka kalmomi ne da Larabawa suke amfani da su ta wajen amsa magana, amma da Larabci wato idan aka ce kamar yadda aka ce ajal bi ma'ana jawabi, a ce misali a ce na'am, illa dai kamar yadda yazo cikin littafin harshen Larabci, illa annahu ahsan min na'am fi tasdiq, idan mutum yana neman ka gaskanta abu sai ka ce ajal, yafi ka ce na'am. Amma idan tambaya ya maka, tambaya da neman gaskantawa suna da bambanci, idan tambaya ya maka kai tsaye to na'am shine fi dacewa akan ka ce ajal. Kamar misali idza qala anta sawfa tazhab, wane zaka tafi, kaga yana neman gaskanta abin da yake tunani, sai ka ce ajal kwarai kuwa. Amma idan aka ce shin zaka bar nan gurin ko kuwa zaka zauna, to anan zaka ce na'am, domin yana buƙatar bayani akai, ma'anar su guda ne. Wato lokacin da Ata ibn Yasari yace shin wato yace masa a cikin littafin at-Tawra akwai siffar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka bani labari, kaga ya riga ya tabbatar da cewa akwai siffar Annabi a cikin at-Tawra, ya riga ya tabbatar da haka, abinda yake so kawai labari. Saboda haka sai Abdullah ibn Amr ya tabbatar da abinda ya faɗa, da yace ajal kwarai kuwa, akwai siffar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin at-taura yace wallahi innahu lamawsufun fit tawrati wallahi lallai manzon Allah an siffanta shi a cikin at-taura bi ba'd sifatihi fil qur'an da wata siffarsa da tazo cikin al-qur'ani wato kamar an dauko aya ne daga cikin at-taura aka kawo ta kuma cikin al-qur'ani wato kamar aya guda ne Allah ya sa ta a cikin at-taura ya sa ta a cikin al-qur'ani ita ce aya ta 45 ta suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira ita wannan aya tana al-qur'ani kuma tana at-taura ya kai annabi lallai mun aike ka kana mai shaida kana mai albishir kana mai gargadi wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira to amma a cikin at-taura akwai ƙari wanda babu shi cikin al-qur'ani yanda yazo cikin at-taura wa hirzan lil ummiyin kuma mai tsaro ga ummiyawa sune larabawa wadanda dama Allah bai taɓa ba su littafi ba Allah madaukaki bai ba su littafi ba wato wadanda ba su da ilimin littafi kamar yanda banu Isra'ila suka sabu littafi shi yasa ake kiran su al-ummiyun hirzan manzon Allah yana zama tsaro garkuwa gare su kuma haka ne dan in ka duba larabawa gaba ɗaya a yanzu in aka samu balarabe wanda ba musulmi ba sai aga ai wannan ya fandare ne me ya tsare aqidar larabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka Allah ya maida wannan siffa ga manzon Allah yana cikin at-taura kamar ana gayawa banu Isra'ila akwai wani annabin da zai zo daga cikin larabawa wannan annabin zai zama garkuwa ga larabawa ba za ku iya raba su da wannan addinin ba in ya riga ya zo saboda karfin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi saboda karfin musulunci yana da wuya mutum ya shiga musulunci daga baya fita la saboda yadda musulunci yake da tsaro yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taho da tsari ba a taba samun tsarin addini irin yanda manzon Allah ya zo da shi ba na haka ba a raba ka da kalmar shahada an ce sallah sau biyar zakai sau nawa kake kalmar shahada a sallan kanta ana tuna maka Allah karanta alqur'ani a koda yaushe sallar farilla ta nafila kana kusantar Allah wannan ku addinin sai bayan kwana bakwai zaka je coci kaga kafin kwanaki bakwai su zagayo an riga an kwace mutum ko to amma musulunci bai rabu da kai ba yana tare da kai an kwadaitar da kai zikiri an kwadaitar da kai umra ga aikin haji ga azumi ibada iri-iri ba yadda za a yi a ce musulmi ya kyamaci wannan addini sai dai tababbe Allah ka tsare mu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin at-taura anta abdi wa rasuli kai bawana ne kuma manzona ne kuma haka yazo cikin al-qur'ani wannan ita ce siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samaitukal mutawakkil na maka suna mai dogaro Allah ya ce na maka suna mai dogaro me yasa aka yi mai suna mai dogaro liqana'atihi bil yasir babu mutumin da kadan yake isar da shi kamar manzon Allah dan kadan ya ishi annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda yafi manzon Allah dogaro ga hukuncin Allah subhanahu wataala wasabri ala ma kana yakra da yin hakuri da duk abin da ya samu dan Allah wanda dan adam bai so a cikin at-taura Allah madaukaki yace laisa bi faddin wala galidin bayi da kaushin kalma kuma bayi da kaushin zuciya haka Allah ya faɗa cikin at-taura kuma haka din ne yazo cikin al-Qur'ani domin idan aka ce faddin ana nufin galizul kalami faddin shine mai kaushin magana wanda zai rika faɗa wa mutane bakakin magana ba halin manzon Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗan bakar magana ga mutum shi yasa aka ce laisa bi faddin wala galizin wala galizin bi ma'ana wala qasiyal qalbi alaihi manzon Allah bai da kaushin zuciya akan mutane ya dace da aya ta 159 suratu ali imran inda Allah yake siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan galizal qalbi lam fabbu min hawlika kaga ya tabbatar da wacce sifa ta at-taura fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kaga nan ma karshen ayan sai ya dace da siffar da manzon Allah ya samu a cikin at-taura samaitukal mutawakkil na maka suna mai dogaro ga Allah karshe fa aka ce sifar annabi wala sahabin fil aswaqi, manzon Allah ba mai kururuwa bane a kasuwanni, ba mai kururuwa bane a kasuwanni. Don haka Ibn Hajar wannan maganar yayi sharhin ta a cikin Fathul Bari mujallal na 4 shafi na 143. Ibn Hajar yace wa yustafadu minhu anna dukhul al imam al a'zam suqala yahuttu min martaba min martabatihi, don annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa, wannan ba laifi bane, wato shiga kasuwa baya kayar da mutuncin mutun. Li'anna an-nafya innama warada fi dhammi as-sakhbi fiha, menene ba a so ga mutumin da ya shiga kasuwa ihu, mutum ya shiga kasuwa ya zamanto yana kururuwa, la an asli dukuli, ba wai shigar kasuwan ba. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa ne amma baya kururuwa, wato wata siffa ce mara kyau. Kaga Allah bai san mai daga murya yana ihu, yana kururuwa. To idan aka ce a kasuwa, dan a kasuwa ne ma kururuwa take da ma'ana. In dai har zaka daga murya kai ihu dan wani ya ji ka yazo ya sai kaya, ai ka ci riba ko? Amma duk da haka ba a so, to bare kuma wanda ya daga murya a gida, ka lura da wannan. Don haka yasa mutumin da zai saka wani radio ya bude kuma koda wa'azi ne cutar da makwabtansa, wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba. Yace wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'a, manzon Allah baya tunkuɗe mummunan hali da wani mummunan hali. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tunkuɗe mummunan hali da wani mummunan hali, walakin ya'fu wa yaghfir, sai dai yana yafewa kuma yana gafara. Me bambanci tsakanin yafewa da gafara? Misali a ƙarshen suratul baqara, cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai su yi, kuma Allah ya amsa musu, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin, wa'fu anna ka yafi mana, waghfir lana ka gafarta mana, warhamna kai mana rahama, anta maulana kai ne mai jibintar al'amarinmu ya Allah, fansurna alal qaumil kafirin, ka taimaka mana a bisa mutane kafirai. Allah ya amsa musu. Don haka yasa a zamanin sahabban manzon Allah kafiri bai iya daga yatsa, bai isa ba, yace ni ne wani, wanda manzon Allah yake cewa kai ko bayan sahabbai in aka samu sojojin da ma aka ce akwai sahabi guda ya tafi yaki da su, to za a ci nasara. Saboda Allah ya amsa musu wannan addu'a, fansurna alal qaumil kafirin. In ka lura Allah ya ce wa'fu anna waghfir lana warhamna, nan ana siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam, la yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ata, annabi sallallahu alaihi wasallam baya tunkuɗe mummunan hali da wani mummunan hali, wato baya rama mummunan abu da aka yi masa da wani mummunan abu. Me yake yi? Lakin ya'fu wa yaghfir, ya yafe ya gafarta. Akwai bambanci tsakanin yafewa da gafara, duk da cewa kalmomi ne da ma'anarsu take kusa, mutaqaribatul ma'ana, ma'anarsu tana kusa da juna. Yace ka yafe min, ka gafarta min, kana dauka kamar ma'ana guda ne, la akwai bambanci. Domin inda babu bambanci da Allah bai kawo su a cikin alqur'ani ba. Wa'fu anna waghfir lana ba tawkidi bane, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Don haka yasa malamai sun yi magana akai, da kamar misali Ibn Taymiyyah cikin Majmu'u Fatawa yana mujallal na 14 shafi na 140, thumma sa'aluhu al-afwa wal-maghfira war-rahma wan-nasra 'ala al-a'da. Abu hudu ne sahabbai suka roki Allah, Allah ka ba ka yafe mana, na daya, na biyu Allah ka gafarta mana, na uku Allah ka yi mana rahama, na hudu Allah ka ba mu nasara akan kafirai, ka ba mu nasara akan makiyanmu. Fa inna hazihi al-arba'a, abubuwa guda hudu din nan, tatimmu lahumun ni'matul mutlaqa, duk wanda ya samu to babu sauran ni'imar da ta rage gare shi, inda ni'ima ce ta Allah. In aka ce ka hada hudun nan to an gama, iyakar ni'imar da Allah madaukaki zai ma dan adam kenan. Wala yasfu aishin fi dunya wal akhira illa biha, yace babu rayuwar da take da dadi a duniya ko a lahira sai an hada hudun nan. In baka hada abu hudun nan ba da sauranka, ba a cewa ka samu ni'imar Allah. Wa alaiha madaru sa'adati wal falah, saboda haka jin dadi gaba daya Allah ya gina su ne akan abubuwa hudu, da yafewa da gafara da rahama da kuma nasara akan maki. Domin in baka samu nasara akan maki ba da sauranka, yace al'afu abinda ake ce ma yafewa mutagamminu li istati haqqihi qibalihim wa musamahatihim bihi ma'anar yafewa shine Allah ya wato ya kayar da laifin da ke tsakaninsa da su laifin da su sahabbai suka yi mara Allah madaukaki ya kawar da wannan laifi wa musamahatihim bihi idan aka ce ya kawar kaga ya yafe musu kenan amma idan aka ce al-maghfira fa maghfira mutadamminatu li wiqayatihim sharra dhunubihim bayan an yafe maka idan aka ce an maka gafara to an baka tsaro wannan laifin ba za ka sake komawa gare shi ba wannan laifin ba zai sake cutar da kai ba har abada shine gafaran Allah subhanahu wataala bayan yafewa wa iqbalihi alaihim wa ridahu anhum bi khilafil afwil mujarradi idan aka ce Allah ya yafe wa mutum kawai ba a ce ya gafarta mishi ba fa innal afi qad ya'fu wa la yuqbilu ala man afa anhu wa la yarda anhu kana iya yafe wa mutum amma baka yarda da shi ba sannan kuma mu'amalarku ba ta ci gaba misali mutum ya maka laifi sai ka ce na yafe amma daga ranan kun yanke hulɗa kaga ka yafe amma baka gafarta ba domin inda ka gafarta bayan ka yafe za a koma mu'amala kuma ba a sake waiwayan wannan laifin to shine gafara gafara shine Allah subhanahu wataala bayan ya yafe maka sannan kuma ya fuskance ka da rahama da yardansa don haka yasa idan Allah ya yafe maka ya maka gafara to wannan laifi a kiyama ba a ma kiran sabare a ma hisabi amma idan aka yafe maka ba a yi maka gafara ba wannan laifi za a yi ma hisabi kan shi domin laifin ba a raba ka da sharrinsa ba tana yiwuwa kafin ka mutu sharrin ya sake samu ka amma idan Allah ya maka gafara to kamar ya baka garkuwa ne game da laifin to nan ma bai isa ba sahabbai suka ce ka yafe mana laifin da muka yi maka ka gafarta mana kenan babu hisabi a kai sannan wannan ma bai isa ba ka mana rahama Allah kaga ka ƙara mana da kyautanka kaga sun zama yan gata ka yafe ka gafarta mana kai mana rahama shine ziyadatul ihsani ka ƙara mana kyautatawa yace fasalasatu tatadammanu najata min ash-sharri wal fawza bil khairi naka ce yafewa gafara rahama to mutun ya tsira daga dukkan sharri ya samu kowane alkhairi wan nusra sai a karshe kuma nasarafa tatadammanu tamkin min ilani ibadatihi wa izhari dinihi ba wai nasarar da suka nema akan makiya ba sun nema bane don wani abu sai don kada makiya su zama sababi da ba za su samu damar bautan Allah ba wato Allah ka ba mu nasara akan makiya bare har mu waiwaya mu kalle su bare har damuwar makiya ta hana mu bautanka ya Allah to wannan shine dalili saboda haka akwai bambanci tsakanin yafewa da gafara ya Allah ya siffanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a manzon Allah bai rama mummuna da wani mummuna walakin ya'fu sai dai zai yafe bayan ya yafe fa wa yaghfir kuma ya manta wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walan yaqbidahu Allah ta'ala kuma Allah ba zai karbi ransa ba hatta yuqima bihi al-millata al-awja har sai Allah ya miƙar da fandararren tafarki da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah yayi amfani da manzonsa ya miƙar da tafarkin nan da ya karkace addinin larabawa na kafirci manzon Allah ba zai bar duniya ba sai Allah ya miƙar da wannan addini saboda dama can addinin yana nan al-milla tana nan millatu Ibrahim tana nan tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa sun riga sun san akwai addinin musulunci sun riga sun sani addinin annabi Isma'il alaihi salam amma addinin sun cika shi da al'adu da shirka da kafirci shine Allah yake faɗa cikin at-taura ba ma cikin al-qur'ani ba manzon Allah ba zai mutu ba sai ya miƙar da wannan tafarkin na annabi Ibrahim bi an yaqulu awai gari suna cewa la ilaha illallah wa yaftahu biha ayunan umya kuma sahabbai ba annabi ba annabi kadai ba sahabbansa za su yi amfani wato da wannan kalma ta la ilaha illallah su bude idanu da suka makance wa azanan summa da wato kunnuwa waɗanda suka kurmance wa quluban gulfa da zukata waɗanda sun kukkulle wato sahabbai za su bude idanun mutane, za su bude kunnuwansu, za su bude zukatan mutane su saka musu addinin musulunci. Wannan hadisin babu shakka ya inganta, ya zo cikin mursal na Jubair bin Nufair, yana sunan darimi a muqaddima, inda aka zo babu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam, shine hadisi na tara a littafin, laysa biwahinin wala kasalin, ya zo da ƙari, liyaftina quluban kulfa wa yaftaha a'yunan umya wa yusmi'u azanan summa wa yuqimu alsinatan awja hatta yuqala la ilaha illallah wahdahu. An samu ƙari kan ainihin wannan hadisin. Asali wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari, al-imam al-bukhari ya kawo shi a cikin al-jami' as-sahih, yana kitabul buyu, babu karahiyati sakhbi fi suqi, yanda al-imam al-bukhari ya aje babin ya ce babi da ke bayanin an kyamaci kururuwa a cikin kasuwanni, hadisi na 2018, hadisin Ata'u bin Yasar, yana cewa laqitu Abdullah bin Amr bin al-As, na hadu da Abdullah bin Amr bin al-As na tambaye shi, shin yaya siffar annabi take cikin at-taura, sai ya karanta mana. Hadisi na gaba, حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن هلال بن ابي هلال عن عطاء بن يسار هر يزيد وانا حديث ني عن عبد الله بن عمرو عطاء بن يسار يكرب حديث ورن عبد الله بن عمرو قال ان هذه الايه التي في القران يتي wannan aya da take cikin alqur'ani aya ta 45 ta surah al-ahzab ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira fi at-taurati nahwahu. A cikin at-taura akwai makamancin ta, kaga hadisin kamar ƙari ne akan wancan da ya gabata. Haddathana Ishaq bin al-Ala qala haddathana Amr bin al-Harith qala haddathani Abdullah bin Salim al-Ash'ari an Muhammad yace huwa ibn al-Walid az-Zubaydi an ibn Jabir wa huwa Yahya bin Jabir an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair haddathahu anna abahu babansa shine Jubair bin Nufair al-Habrami ya riski rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba a wannan lokaci. Shi Jubair bin Nufair baban wanda ya kawo hadisin nan bai musulunta ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, ana cewa sai a zamanin sayyidina Abubakar as-Siddiq wa huwa ma'dudu min fi tabi'in, don haka yasa ba a kirga shi cikin sahabban annabi sai dai a sa shi a cikin tabi'ai. Yace annahu sami'a Muawiya yaqul, yaji Muawiya bin Abi Sufyan yana cewa sami'tu min annabi sallallahu alaihi wasallam kalaman, naji wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam, nafa'ani Allahu bihi, wannan maganar Allah ya amfane ni da ita. Naji wata magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam, ita wannan magana Allah ya amfane ni da ita. Yana ishara da cewa tunda ya shugabanci Muawiya, Allah ya kara masa yarda, yana cewa yana daga cikin abin da ya taimaka masa a shugabancinsa wata maganar da ya ji daga manzon Allah. Maganar guda ɗaya ce, sami'tuhu yaqul, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, aw qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ku duba adalci na malaman farko, idan aka ce minan nabiyyi da min rasulillah, ai ma'anarsu daya. Ala idan malamin ya karantar da minan nabiyyi, to shi za a fada, ba za a kawo min rasulillahi ba, saboda a tabbatar da wannan kalma. Idan min rasulillahi ne, za a fada maimakon minan nabiyyi. Shi yasa ya ce sami'tu minan nabiyyi kalaman, sai ce anya ku haka ne, sai ce au kukum min rasulillah, sami'tu rasulullahi yaqul, na manta yadda Muawiya ya faɗi magana. Wato Muawiya yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka izattaba'ta ribata fi nnas, lalle kai idan kana bin zato a rayuwarka da mutane, afsadtahum, sai ka bata su. Idan kana bin zato a rayuwarka da mutane, a zamanka da su, wannan zato da kake bi kana amfani da shi, sai ka dada lalata su in ma da sun lalace. Fa inni la attabi'u ribata fihim fa ufsiduhum, saboda haka sai yace ni bana bin zato a zamana da jama'a, bari har in bata su din, saboda abin da naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kalmata ar-raibu وهو بمعنى الشك da arraibu da ashakku sukan zo da ma'ana guda don haka kamar yanda yazo cikin garibul hadis mujallal nabi shafi 287 wato izattahamahum wajaharahum bisu'i dhann fihi idan ya zama shugaba yana zato yana rayuwa na zato da jama'ansa addahum zalika ila irtikabi ma zunna bihim sai hakan yasa talakawan su koma aikata abinda ake musu zato din fa fasadu kaga kuma in sun yi din sun lalace wannan hadisin yana sunan abi daud kitabul adab babun fi nahyi anit tajassus yana daga cikin hujjar da malaman sunna suke kafawa akan cewa leƙen asiri bai dace da sunnar manzon Allah ba adana tarko ga mai laifi bai dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanda yazo a sunan tirmizi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa innaka inittaba'ta awratin nasi absadtahum idan kai kana bin al'auran mutane me ake nufi da al'aura abinda mutane suka boye kana kokari sai ka gano sirrin mutum ina wane yake shiga ina yake fita akwai wanda ke son ya sani idan kana kokarin haka to zaka lalata su aw kitta an tufsidahu manzo Allah yace ko ka kusa ka bata su Abu Darda yace kalimatun sami'aha Muawiyah min Rasulillah nafa'ahu Allah ta'ala biha wannan yana sunan Abi Dawud yace Muawiyah yaji wannan kalmar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya amfane shi da ita wannan kalma saboda haka Muawiyah lokacin da ya shugabanci bai amfani da zato sai yaqini bai amfani da zato sai yaqini ga jama'ansa domin idan aka wayi gari yana amfani da zato to zai ta wato hukunta mutane akan tuhuma akan zargi al-Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin ya kawo hadisin nan hadisin 508 yace hadisin ya inganta wato hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 4889 yana daga cikin abinda yake nuna cewa a tsari na musulunci ba a dana tarko dan a kama mai laifi shugabanci bai yadda a kafa tarko dan a kama mai laifi bala idan laifinsa ya bayyana sai a kama shi ka auna da yanda misali yan sanda suke yi zaka samu idan an ce ma ga checkpoint ko ga traffic inda aka samu traffic light zaka yan sanda sun je daidai kan kwana sai su buya kana bitin traffic light sai kaga dan sanda ya hito gaban ka kaga ya dana maka tarko ashe shi jira yake ya kama ka ba ya hana ka laifin ba to inda zaka tafi Saudiya zaka ga da bambanci su kuma yan sanda na Saudiya za su aje motar ne kirikiri kana gani saboda kai in ka so ga police nan yana tsaye kaga ka ganshi bare kai laifin ba za ma kai laifin ba sai ka gudu kuma za ka ga yana tafiya gefen hanya in kaga dan sanda yana tafiya gefen hanya ai kaga ana ganin ka to kar kai tarko ga mai laifi ka bari yayi laifin kafin ka kama shi wannan shine tsarin sunna kamar yanda yazo cikin hadisi da dama yazo a riwayar Abu Umama al-Bahili wanda ابن عبد البر يكي مغانا أكنس على تافن التمهيد حديثي ندبوك دبير إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أبصده شوغباء إذن أكوائي غريانا بن زتو أزمان سد متاني تسي لا لا تاسو دومي أكوي لوك تند دقنقم تنزي إليه تند كي تركو كي مسا wato hadisin ya zo daga sahabbai da yawa kamar Abu Umama al-Bahili kamar Kasir bin Murra Amr bin al-Aswad al-Mikdam bin Ma'di Kariba an-Nabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba takrij sunna hadisin 73 al-Imam al-Munawi yayi magana akan hadisin ga sharhin Faidul Qadir yana mujallal Nabi Shafi 409 yace yana daga abin da sunnar manzon Allah bata yadda da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa baya aiki da zato sai abinda yaqini ya nuna mar kai ba ma haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mana hadarin kokarin sanin sirrin mutun akwai hadisin da yazo daga Abdullah ibn Abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace manistama'a ila hadisi qaumin wanda ya iya kokarin jin maganar wasu mutane wa hum lahu karihun alhali su ba su so aw yafiruna minhu ko ya zama mutane sun guje mutun wani ya ce wani ina son mu gana sai suka kede sai kai dabarar da zaka ji me suke fada to wannan kamar ada kenan a yanzu fa akwai wadanda ke tapping telefon din mutun don su ji me yake fada. Manzon Allah ya ce idan mutane bi suna magana wani ya kasa kunne ya saurara, subba fi udhunayhi al-anuq yawm al-qiyama, za a zuba azaba a kunnuwansa din nan a ranar kiyama. Hadisin yana sahihul Bukhari, kitabut ta'bir, babu man kazaba fi hulmihi. A wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace subba fi udhunihi yawm al-qiyama azabun, Allah zai zuba azaba a kunnuwarsa. Akwai abin da ke gwada misali akan haka. Manzon Allah bai bin zato, wata rana wani sahabi ana kiransa Itban bin Malik ya makance sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya samu makanta an yi jinya, Allah bai nufa za a samu sauki ba, sai ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an ta'tiyani fa tusalli fi manzili fa attakhizahu musalla, ya rasulullah ina son ka zo gidana tunda yanzu makanta ta same ni ba zan iya tafiya masallaci ba, ka zo kai sallah a wani guri a cikin gidana, in kai sallah zan maida wannan gurin ya zama wurin sallah na. Kar mu manta ana tabarruki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wannan Allah madaukaki ya sa ma jikinsa albarka da suturarsa. Shi yasa kaga ko alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai suna warwa son ruwan, faja'a rasulullah, sai manzo Allah ya amsa, saboda haka sai yazo gidan Itban bin Malik, waja'a qaumuhu, jama'an unguwa da suka ji labari ga manzo Allah ya taho don ba a cikin garin Madina bane, mutanen unguwa sai suka haɗu, fatagayyaba rajulun minhum, sai zama wani mutum daga cikin unguwan shi yake zuwa, sunan shi Malik bin Dukhshum, Malik bin Dukhshum bai zo ba. To lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo, wa huwa yusalli fi manzilihi wa ashabuhu yatahaddasuna bainahum, bayan manzon Allah yayi sallah sai ya zama jama'ar mutanen unguwan suna hira, suna cewa aiwa ne munafiki ne, ina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya halaka, yace babban mutum kamar manzon Allah zai zo unguwa kai kuma ka fita, in ba munafiki ba wa zai haka. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da suke faɗa, kaga mutum yayi abin da za a yi mai zato, babu shakka yayi abin da za a yi mai zato. Amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki aiki da zaton. Lokacin da suka gama magana su sai ya ce alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, shi wannan mutumin da kuke faɗa mutumin banza ne, shi bai shaida cewa ba abin da ya cancanta a bauta masa face Allah ba, bai shaida cewa ni manzo ne na Allah ba. Suka ce ya shaida, innahu yaqulu zalika wa ma huwa fi qalbihi, yana faɗa da baki ai bai shiga zuciya ba, inda kalmar shahada ta shiga zuciya ya za a ce ka zo unguwan nan yake zuwa. To manzon Allah sai ya musu magana na ilimi, magana ta ilimi, saboda magana ce da mutane gaba ɗaya suna yin ta a lokaci guda, saboda haka manzon Allah sai ya ba su amsa takaitacciya, innahu la yashhadu ahadun annahu la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulun nara, babu wanda zai shaida cewa la ilaha illallah kuma ni manzon Allah ne, sannan wannan mutum ya shiga wuta ba zai yi ba. Kaga manzon Allah ya musu attack, kaga bai yadda da wannan zaton ba. To abin mamaki kamar yadda manzon Allah ya faɗa, kuma wannan mutumin daga yakin Badar, kaga duk wanda ya tafi yakin Badar ya samu shaida dan aljanna ne, ya halarci yakin Badar, duk wani yakin da aka yi a bayan Badar ma yana ciki. Shi yasa Ibnu Abdul Barri a littafin tarihi yace wala yasihhu anhu nifaqu, idan ana maganar munafinci ba a kawo Malik bin Dukhshum, ba a kawo sunansa. Dalili kuwa saboda na daya annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya ba da shaidar wannan mutumin, don ya musu tambaya sun ba da amsa, manzon Allah sai ya tabbatar da cewa to duk mai irin wannan siffa kuwa to makomansa aljanna ne, bai shiga wuta. To sai ya zama bayan ga wannan kalma da manzon Allah ya faɗa, duk yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta, wannan mutum ya halarce su. Saboda haka abinda hadisin yake karantar da mu ba daidai bane ya zamanto ana amfani da zato a zama da mutane, musamman ga shuwagabanni. Mu ƙara hadisi guda. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن اسماعيل الحارسي عن معاوية بن ابي مزرد an abihi babansa shine Abdurrahman bin Abi Layla wani babban tabi'i qala sami'tu Abu Huraira ibnu Abi Layla yace naji Abu Huraira yana cewa sami'a udhunaya hatani wadannan kunnuwan nawa guda biyu sun ji wa basura aynaya hatani wadannan idanun nawa guda biyu sun gani rasulullah wato sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadayhi jami'an bi kaffayi al-hasani manzon Allah ya kama hannuwa biyu na al-hasan jikansa au al-husain koko al-husain salawatullahi alaihi ma wato manzon Allah ya kama imma hannuwan hasan ko kuma al-husain wa qadamahu ala qadami rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawayan shi qadamahu amma a wajen littafin sun sa qadamaihi qadamahu ala qadami rasulillah sawayansa suna kan sawayen manzon Allah wa rasulullah yaqulu manzon Allah yana cewa irqa ka hau qala faraqiyal gulam sayaran yana takawa yana hawa manzon Allah yana daga shi kamar ka kama hannun yaro yana kasa kana cewa taka sai ya ringa taka jikinka yana hawa hatta wa ba qadamahu ala sadr rasulillah har dai ya zama ya dora kafafunsa akan kirjin manzon Allah summa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace iftah faka ka bude bakinka summa qabbalahu ya sumbace shi summa qala sai yace allahumma uhibbuhu ya allah ina son sa allahumma uhibbuhu ya allah ka so shi fa inni uhibbuhu saboda ni ina son shi wannan hadisin ya zo cikin littafin na awuri uku ya zo a nan hadisin 249 kuma ya zo a hadisin 270 kuma zai taho a can gaba hadisi na 1152 al-imam al-bukhari ya kawo shi a wurare guda uku amma wannan lafazin bai inganta ba yana silsilatu da'ifa hadisin 3486 akwai riwayar da ta inganta kamar yadda muka ce hadisin yana zuwa a hadisin 270 don haka za mu kawo hadisai na al-imam al-bukhari da al-imam muslim wadanda suka inganta game da hadisin Abu Huraira labarin da ya bayar Allah madaukake ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya mana gafaran kuskure akwai wanda ya rubuta tambaya yake cewa mutun ne yayi wa wani kyauta amma kafin kyautar ta kai wa wanda aka yi masa sai aka samu yankewar zumunci wato sai aure ya mutu tana yiwa yayi kyautar ne saboda dama akwai dangantaka na aure tsakanin shi da mutumin to ya aika kyautar sai aure ya mutu a dalilin haka ya fasa kyautar yace a dawo mar da abin shi me hukuncin haka haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta mutun ya yi kyauta ya dawo da shi haramun ne mai wannan tambayan yace wani mutum ne ya tafiya sama da shekara 10 babu labarinsa kuma ya bar ƴaƴa da mata da kuma dukiya kamar gonaki da filaye ya za a yi da dukiyarsa za a aje har ya dawo ba za a raba gadon wannan dukiya ba sai bayan shekara 90 yado fatawa lajina mujallal 16 shafin 539 sai bayan shekara 90 sai dai idan ana yaki an tabbata ana cikin hali na yaki mutumin ya bace to a irin wannan yanayi hukuma tana iya hukunta mutuwarsa har ma a raba dukiyarsa amma haka kawai mutum ya bace ba za a raba dukiyarsa ba dan tana yiwa ya tafi wani wuri ne mai nisa kasuwanci ko bayan shekara nawa ne zai iya dawowa ba zai yi ka raba dukiyar mutum alhali baka da tabbacin ya mutu ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك